ilimi garkuwa dan adam
san hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushinku
masara wa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam shirin namu ne yau zai karkata ne zuwa kasar Ghana inda muka ji ra'ayin jama'a game da bangaren ilimi da kuma shawarar da za su bayar wa sabon shugaban kasar ta Ghana ba tare da na ja ku da nisa ba zan mika shirin ga wakilinmu Hawawu Abdulkarim da fatan za a yi sawo lafiya
ilimi yana da matukar muhimmanci wajen ci gaban kowace al'umma kuma a Ghana an samu ci gaba mai kyau tun bayan samun yancin kai gwamnati daban-daban sun gabatar da manufofi domin inganta samun ilimi ingancin koyarwa da gine-ginen makarantu gwamnatin jam'iyyar MPP ta yi suna da manufofi na Free Senior High School wato Free SHS wanda take ba wa dalibai dama zuwa makarantar secondary kyauta wanda ya karfafa yawan dalibai da ke samun damar zuwa makaranta ba tare da shan wahala ba a ɗaya bangaren jam'iyyar NDC ta mayar da hankali kan ƙara gina manyan makarantu irin su E-block school domin samar da dama ga yankunan karkara da marasa galihu duk da irin wannan kokarin kowane bangare ya fuskanci suka kan wasu matsaloli da suka shafi aiwatar da manufofi da kuma dorewar su yanzu haka bayan zaben shugaban kasa inda aka zabi John Dramani Mahama a matsayin shugaban kasa mai jiran gado al'ummar Ghana sun bayyana ra'ayoyin su kan ilimi kafin a rasar da shi suna ba shi shawarwari kan yadda ya kamata ya maida hankali wajen bunkasa ilimi a wadin mulkinsa mai zuwa mun tambayi jama'an Ghana ra'ayoyin su kan ilimi da shawarwari da suke da su ga shugaban kasa mai jiran gado ga dai abinda suke faɗi
Sunana Samira Yahya Abdulrahman jami'in hukumar ilmantar da ƙasa ina taya jama'an mu na kuma nayi ne barka da wanga zabe da yake a kasan Ghana kuma sako na majan Dramani Mahama matsayi na a jami'in ilmantar da ƙasa ne a lokacin campaign shi yayi ma ƴan ƙasa alƙawari da dama aka duba a bangaren ilimi a bangaren tattalin arziki kamar yanda yayi ma ƴan ƙasa alƙawari insha Allah ya zo yayi ya duba ya cika alkawali da ya yi ma ƙasa
sunana Dr. Muhammad Sadat ni malami ne a jami'a a Ghana da ake kiran shi University of Professional Studies a Department of Communication Studies a shawarar da zan ba wanga gwamnatin da aka zabe shi na John Dramani Mahama shine a matsayi na malamin jami'a kinga free SHS da ake gudana yanzu gaskiya dai manufan shi mai kyau ne amma lalle kan da ake gudana da shi shine bai da kyau don akwai wanda ke zuwa JHS yawanci suna biyan kudi da yawa especially wanda suke kai yaran su private schools don shi su zo SHS kasu biya kudi ina ga gara ina bai yi ba saboda shi ni dai inda an yi a zabi waɗanda ba su da kaifin biya da wani ya taimaka mana sosai kara yi shi kamar hostel waye je free don shi ni gara ina da bai ci a bari ya zama kita ma kowa ba
sunana Masud ina magana a birnin kasuwa Ghana ta nima abin da shawarar nake da shi Fadima John Mahama ne shine game da ilimi babu ilimi ba mutum ilimi ne mutum yasa da isa himma akan ilimi musamman matasa a nemi ilimi ilimi zai tanye mu duniya da lahira ba sai ma ilimi na buku ba akwai ilimi na ayyuka da wani koyo aiki da ababan da daidai ya bari rayuwar mutum da yayi sauki isa da neman shawarar da bashi ne yayi kokari ya kokarta isa himma akan ilimi musamman na matasa
mai magana Jamila Ahmad daga Kumasi Ghana watan babban shawaran da zan ba wa shugaban kasa wanda aka zabe shi a kasar Ghana a wannan karo Mr. John Dramani Mahama president elected kuma na kasar Ghana shine alƙawari da yayi wa matasa musamman ma ta fannin ilimi to yayi wa Allah ya cika musu alƙawari saboda ya ga yadda aka yi ya ga gwagwarmayar da matasa suka yi gurin cimma burinsu me burinsu kuma shine kawo John Dramani Mahama to kai kasa a gwiwa wurin ganin ya inganta musu ilimi
sunana Haj Abdulmannan Abdulrahman ni ne president coalition of Muslim organizations Ghana to muna gaisuwa da president elect for the Republic of Ghana His Excellency John Mahama kuma muna fata shanin education wato shanin ilimi kenan cikin manifestonsa ya zana abinda in yazo mulki zai yi ma musulmai, wato shine zai kafa Islamic University kuma malaman da suke gwada Arabiya ya kuma kara musu karfi, shi yasa abinda muke fata kenan in Allah ya yarda.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Muhammad Sa'id, shugaban kungiyar hadin kan Hausa da Hausawan duniya. Jan Dramani Muhammad, muna maka fatan alkhairi. Ina da shawara da zan baka a daidai wannan lokaci, kamar yanna ka sani free education ya inganta rayuwanka, kuma kai mutum ne da ka san muhimmancin ilimi, to muna kira zuwa gare ka wannan free education da tsohon shugaba ya fara. Muna addu'a ta maka zo ka dora da gyare-gyare na zaka yi, saboda Ghana ta samu cigaba a wurin ilimi, saboda ilimi shike hana ta'addanci, shike sa, shike kawo saukin farace-farace da sauran shi a cikin zangonnan mu na kasan Ghana da kuma kewayen Ghana baki daya.
Sunana Muhammad Ali. Na farko dai mun ce alhamdulillah da aka yi zabe lafiya a Ghana. Abinda da mu ce dai ne batun education gaskiya Ghanaian youth, in ka duba from 2016 to 2024, ka duba education system kana ga kaman muna fall behind. Wani lokaci in ka duba the whole Africa mutane na zuwa Ghana a duk karatu, amma abubuwa ya sake yanzu yana da wuya ka ga yara sun zo Ghana karatu. Aha, shi ta ni na da of the view that wannan free education it should be progressive. Ai skimin da wadanda ke da kudin da zai afford ya biya, wadanda ake ga kaman da extremely ba su da kudin biya, kuma shi a fine way that are subsidized. Sannan a duba quality education, in ka duba infrastructure, schools ba su da yawa, yara su je school a ce wai kawai after 2-3 months sun komo gida, wani kuma ya koma.
Sunana Muhammad Yushau. To ni na wa shawara da nan bashi sabon shugaban kasa ko kuwa ce president elect na a kasar Ghana yanzu haka, murna da muke yin duka, amma fatan da muke yin shine ya kula da yanda zai gine-gine makarantu kuma wuraren da ya bar a baya da ba su kula da shi ba, dukkanin shi ya kokari ya complete wa'annan project, sannan ma a zo a yi batu na free education kan gaggawa kamar yanda ake sai, domin yana mai wa'ancan sun tafi da economy nan da kan gaggawa sauri-sauri ba tare da sun bibiya me ke damu mu, me muke bukata a farko, ko kuwa ina ya kamata mu saya a farko, ko me ya kamata mu yi farko. Sa tun da ya dawo Allah ya komo da shi ya ba shi nasara ba, ya kamata shi ma ya dubi wa'annan ababai da ya dame mutan Ghana.
To masu haro, saboda kowane lokaci a nan shirin namu na yau zai daga aya a madadin bakin namu da kuma wakilin mu a kasar Ghana
Hawawu Abdulkarim Yofaniya.
Sai jami'a da ta bada umarni da daidaita shirin Juli Leather Pressure naku baban yi ranki cha huta lafiya sai wani mako
kan hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulmi ku.